Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Litini 2 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin a birnin Washington DC. Kafin dai ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Shugabannin Afirka 30 na taron kwanaki biyu a Mauritania yayin da akalla fararen hula hudu suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a Mali. Sannan a Somalia ma akalla fararen hula biyar ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da Al-Shabab ta kai.
To kanin labaran kenan. Za a ji cewa sojojin Najeriya sun kakkaɓe gyauran miyagu a yankin Gudumbali na jihar Borno. Za kuma a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar da kwantiragin gina gadar Ibbi har ma.
Matasa sun yi rali sun zagaye garin Ibbi sun yi munna domin wannan gada.
To kamar kowace ranar Litini, Sarfilu Hashin Gumel na tafi da shirin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugabannin Afirka 30 na taron kwanaki biyu a Mauritania inda suke mai da hankali kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda za a tunkari matsalolin ƙarancin agaji da tsaro da yankin ke fama da su. Yayin buɗe wannan taron koli, mai masaukin baƙi shugaban Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz ya yi gargaɗi kan yadda ake samun gazawa a fannin tsaro a yankin a daidai lokacin da aka kashe wasu fararen hula hudu a wani hari da aka kai akan dakarun Faransa da ke sintiri a ƙasar Mali. Shugaban ya kuma yi kiran da a ɗauki ƙwararren matakai wajen kawar da tsawaran hare-haren da ake samu a yankin. A cewar shugaba Aziz, nasarar wannan yaƙi ta ta'allaka ne akan irin mafitar da za a samar wajen rufe gibin da talauci da sauran matsalolin zamantakewa ke haifarwa tsakanin matasa waɗanda ke tunzura su riƙa ɗaukan tsawaran ra'ayi. Shugaban na Mauritania har ila yau ya yi gargaɗin cewa muddin nahiyar ba ta magance matsalar cin hanci da rashawa ba, hakan zai hana Afirka ci gaba ta fuskar tattalin arziki. Ana kuma sa ran shugabannin na Afirka za su tattauna kan matakan samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu da shirin sasantawa tsakanin ƙasashen Ethiopia da Eritrea. Sauran batutuwan da za su yi dubi a kai sun haɗa da zaben ƙasar Mali da Kamaru da Jamhuriyar Demokratiyyar Congo da kuma Zimbabwe. Akalla fararen hula huɗu ne suka rasa rayukansu a wani hari da ya kaikaici dakarun Faransa yayin da suke sintiri a Mali a jiya Lahadi, inji ma'aikatar tsaron ƙasar. Mutum 20 ne a cewar ma'aikatar ta tsaro aka tabbatar da cewa sun jikkata, ciki har da dakarun Faransa su 8. Ya zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin harin wanda ya faru kwanaki kaɗan bayan da masu da tsaron kishin addini suka kai wani samame a hedkwatar dakarun haɗakar ƙasashen Afirka biyar da ke Bamako, inda suka halaka mutum 6. Wani kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Antonio Guterres ya yi Allah wadai da harin. Ya kuma jaddada aniyar majalisar wajen ci gaba da ba da goyon baya tare da haɗin gwiwar ƙasashen duniya ga dakarun Mali da al'ummar ƙasar domin ganin an daidaita ta. Hare-hare a ƙasar ta Mali sun zafafa ne yayin da take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan nan na Yuli. A Somalia ma akalla fararen hula biyar ne suka rasa rayukansu, sannan wasu sama da 10 suka jikkata bayan da mayakan Al-Shabab suka harba makamai a wata unguwar fararen hula da ke Mogadishu babban birnin ƙasar. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Abdulaziz Ali ya tabbatarwa sashen Somali na muryar Amurka cewa an samu asarar rayukan ne sanadiyar makaman da aka harba. Wani ƙwararre a fannin tsaro a Mogadishu ya faɗa wa muryar Amurka cewa makaman igwa da aka cilla guda 3 masu nauyin ma'aunin millimita 60 sun fada a unguwar fararen hula ne a gundumar Wadajir da ke kusa da hedkwatar rundunar dakarun tarayyar Afirka wacce ke aikin wanzar da zaman lafiya a Somalia, wacce kuma aka fi sani da AMISOM a takaice. Da dai kungiyar ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wannan hari wanda ya faru a jiya Lahadi, inda ta tabbatar da cewa niyyar ta ita ce ta kai harin kan dakarun Afirka. To labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare hukumar da ke sa ido kan shige da ficen kasar mai cike da takaddama, inda soki kiran da wasu ƴan adawar jam'iyyar Democrat ke yi na a rushe hukumar. A wata hira da yi da gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi, shugaba Trump ya ce a siyasance yana kaunar batun na shige da fice. Ya ƙara da cewa idan har ƴan Democrat suka ci gaba da kiran a rushe hukumar, yana ganin ba za su sake cin zaɓe a nan gaba ba. Dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka yi bore a ranar Asabar a sassan Amurka kan tsarin ba sani ba sabo da yake aiwatarwa, inda yake cafke duk wanda ya shiga Amurka ta kan iyakar Mexico ba bisa ka'ida ba. Sannan ya nemi da a yi hanzarin sake haɗa ƴaƴan baƙin haure sama da 2,000 da iyayensu da aka raba a lokacin da suka shiga Amurkan. Rotani daga Mexico na cewa ɗan takarar shugaban ƙasa mai ra'ayin sauyi wanda ya sha alwashin zai gyara wa shugaba Trump ɗin zama na gab da lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi. Kodayake wasu rotani sun ce ya lashe zaɓen, amma ba a sanar a hukumance ba. Kuri'ajin ra'ayin jama'a da aka kaɗa gabanin zaɓen na jiya Lahadi ya nuna Andres Manuel Lopez Obrador, wanda aka fi sani da AMLO a taƙaice, shi zai yi nasara a zaɓen. An yi ta tada jijiyar wuya tsakanin Mexico da Amurka, musamman dangane da yadda gwamnatin Trump ke aiwatar da tsarin ba sani ba sabo, wanda ya kai ga raba ƴaƴa da iyayensu, wanda mafi akasarinsu ‘yan ƙasar ta Mexico ne a kan iyakar ƙasar da Amurka. Zaɓen shugaban ƙasar na Mexico ya wakana ne haɗe da na ‘yan majalisar dokoki da kuma gwamnoni tara, shi ne kuma mafi girma a tarihin baya-bayan nan, kuma shi ne wanda aka fi samun tashin hankali, inda aka kashe sama da ‘yan siyasa 100 gabanin zaɓen na jiya Lahadi.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington. To, kamar yadda aka ji, babban hafsan sojin Najeriya Laftana Janar Yusuf Tukur Burutai ya jagoranci wani aiki na tabbatar da kakkaɓa duk wani abin barazana ga tsaro a yankin Gudumbali da ke jihar Borno, saboda harkokin zamantakewa da tattalin arziki da noma su koma kamar da. Don yin kwatance da ranar tsaftace barikin sojin ƙasar, ga wakilinmu a Borno Haruna Dauda da rahoton.
Babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur da ta yi ya kaddamar da sharan gona da sharan cikin garin Gudumbali da yayin ƙungiyar Boko Haram suka kai gida ciki a baya, wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwatowa, wanda hakan zai baiwa al'umman Gudumbalin damar ci gaba da gudanar da harkokinsu. Babban hafsan ya ce ya kaddamar da wannan sharan gona da kuma sharan cikin garin Gudumbalin ne don tabbatarwa mutanen garin cewa su riga da sun ci karfin yayin ƙungiyar Boko Haram a wannan yanki, kuma rundunar nasu za su ci gaba da ba su kariya. Ya ce tun a ranar 18 ga watan Nuwamban 2015 ne dai rundunar nasu ta sake kwato wannan gari bayan gumurzu da aka yi da yayin ƙungiyar Boko Haram ɗin har na kwanaki hudu, wanda ya ce duk da cewa an ɗan samu asarar rayuka a wannan gari daga ɓangaren jami'an sojan nasu sakamakon wani hari da yayin ƙungiyar Boko Haram ɗin suka kai kan wasu tankunan mai da ya fashe a matattaran jami'an sojan, wanda hakan ya sanadiyar hallaka wasu jami'ansu da dama. Amma ce duk da hakan sun cimma nasara da yanzu sun sake kwato wannan gari.
This is a historical town that is well known for its economic activities.
Yace wannan sanannen gari ne da aka san shi da harkokin kasuwanci da zaman lafiya a shekaru da dama da suka gabata, kafin daga baya waɗannan ƴan ta'adda da ake kira Boko Haram su zo su tarwatsa wannan gari. General Buratai yace ina mai matsakar farin cikin kasancewa a nan a yau don kaddamar da shara da zame cikin bikin rundunar sojojin Najeriya na shekarar 2018, duk da cewa yanzu haka ana gudanar da irin wannan ayyuka na shara a dukkanin barikokinmu.
And we chose this place as a symbolic gesture to further consolidate on our successes in the Northeast operation against the Boko Haram insurgents.
Yace mun zabi wannan wurin ne a matsayin gwaji saboda mu ci gaba da kaimi wajen yaki da ayan kungiyar Boko Haram a shirin arewa maso gabacin Najeriya. Yace zaben wannan wuri don kaddamar da wannan shiri mun yi shi ne saboda muhimmancin yadda ake gudanar da harkokin kasuwanci a wannan yanki na Gudumbali.
Gudumbali was one of the strongholds of the dreaded Boko Haram sect, which was illegally occupied by them. Our gallant troops fought a fierce battle to regain this town.
Yace garin Gudumbari na ɗaya daga cikin garuruwan da yayin kungiyar Boko Haram suka kai karfin gaske a baya, wanda kuma mutanen mu suka yaki da gaske inda har suka sace kwato wannan gari.
We all know that Gudumbari is a very important town because of its proximity to Baga, a major commercial town with vital economic importance to the Lake Chad region.
Mun sani cewa garin Gudumbari yana da muhimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin Baga, garin da yake da muhimmanci sosai wajen harkokin kasuwanci ga al'umman jihar Borno da yankin tafkin Chadi da ma kasar baki daya.
We are indeed glad today that those displaced from their homes have been able to return.
Yace muna masu farin ciki a yau na ganin cewa waɗanda ayan kungiyar Boko Haram suka tarwatsa su suka bar garuruwan su yayin sun dawo cikin garuruwan su, kuma suna cigaba da gudanar da rayuwar su kamar yadda yake a baya. Wasu da dama ma sun bar garuruwan su fiye da shekaru 7 da suka gabata, amma yanzu ga mu nan tare da su kuma za mu gudanar da wannan bukukuwa tare don mu share musu wannan gari yanda dan adam zai iya zama ciki. Wannan biki ne na tunawa da sojojin Najeriya da aka yi wa lakabi da Amin Remembrance Day na cika shekara 155 kenan, wanda kuma yanzu hakan ake ci gaba da gudanar da irin waɗannan bukukuwa a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kun ji gangan soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci, ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah su sai su bindige ka su baraka, masu cin mutum hannu man ai har ƙashin shi sai sun
to. A kuma gaida Haruna daga Barnakun Barmu garzaya jihar Taraba, inda gwamnatin Najeriya ta bayar da kwantaragin gina gadar nan ta Ibbi wadda aka shafa shekaru 30 ana ta kururuwar shirin gina ta ba tare da an gina din ba. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Yau da ya fiye da shekaru 30 kenan ana magana gina gadar Ibbi da ta hada jihar Taraba da Filato, wanda ka yarda da kuma da tattalin arzikin al'ummomin Ibbi Ukari da Masaran waɗanda ke kan iyakan jihohin biyu, kuma ba ta yi wa bane ma al'ummomin yankin na Ibbi da Ukari ke kokawa game da rashin babban gadar da ka iya ratsa wannan kogi na Ibbi wanda ke cikin manyan koguna da suka ratsa babban kogin Benue. Malam Abdulhamid Mahmud Aliyara, ɗan asalin yankin Ibbi ne, ya kobai na farin cikinsu game da tado da aikin gadar da gwamnatin tarayya ta yi a yanzu, musamman a wannan lokaci da ba kasafai ake samun manyan jiragen ruwa da ke ketarawa kogin Benue ba.
A gaskiya mun ji daɗi ƙwarai da gaske. Maza da mata sun yi murna har ya kai matasa sun yi rali sun zagaye garin Ibbi sun yi murna da abin da Baba Buhari ya yi wa Ibbi, ya yi wa jihar Taraba, domin wannan gada abu ne wanda ya zamanto a tarihin jihar Taraba. Ba mu taɓa samu wannan alfarma kamar wannan gada da za a yi mana a cikin garin Ibbi wanda ya haye kogin Benue ba. Domin wannan gada ina da tsohon tarihi, zan iya tunawa a 1974 General Yakubu Gawan yana shugabancin Najeriya, ya biyo ya sauka a bakin kwalta a wancan bangare ya duba yadda za a yi gada a Ibbi, amma Allah bai nufe shi ba. Bayan shekara guda aka waje da shi. Obasanjo lokacin da ya ci tenuwa nashi na biyu son da ya yi alkawarin gadan Ibbi, amma Allah bai yi ba. Allah ya kawo wannan lokaci da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya approve wannan gadan, har ma muna da labari ya baiwa wani kamfani mai suna RCC su yi wannan gada.
Batun aikin madatsar mambila da na gadan Ibbi da ma kuma gadan Karim Lamido na mako cikin alkawarin da shugaba Buhari yayin neman ƙuri'a al'umman jihar Taraba. Ambassador Hassan Jikado, wanda yanzu kuma shine majakadan Najeriya kasar Sao Tome, na da yakinin cewa shugaba Buhari zai cika alkawarin da ya yi.
President Muhammadu Buhari kowa ya tabbata a kasar nan mai cika alkawari ne, saboda mutumin gurai a kullum ya yi alkawarin cikawa zai yi, kuma alhamdulillahi ya cika alkawarin da ya yi. Idan ya yi su to kowa zai amfana, ba ma Taraba kaɗai ba, Najeriya baki ɗaya da za ta amfana. Abu na farko ita ce maganar Mambila Hydro. Na biyu akwai maganan gadan ibbi wanda aka bayar yanzu gashi nan yanzu ya bayar abu na uku akwai hanyar laukarin lami da wanda suke shin wahala shekara da shekaru babu hanya babu gada baya kuma ba musire tsammani ba kafin ya kare mulkin sa insha Allah Taraba ta arewa ita ma za ta amfana da yin hanyar gadan lau zuwa Karim Lamido da hanyar Karim Lamido zuwa Gombe inda zai sauƙaƙa ma mutane rayuwa akwai manoma mutane da dama a gurin wanda suke fidda amfanin gona babu iyaka
Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
Kwa gaida Ibrahim da wannan rahoton ashirinmu na hantsi za a ji cewa
aikin mu na kokarin hakikar sirri cewa ko akwai mai ko babu a arewacin Najeriya nan ma muna nuna yi gadangadan sannan kuma rigingimu da muke samu a Niger Delta su ma duka mun yi kokari mun gyara yadda yake muna samun ikon mu je mu gyara duka hanyoyin da muke kokari a kuto da mai ba tare da matsala ba su ma mutanen Niger Delta suna fahimtar mu
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan ga Sarfilu Hashin Gumal da shiri na gaba
Jama'a assalamu alaikum A makon da ya gabata mun fara duba batun takaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummomin ta na yankunan kananan hukumomin gagarawa su latan karkar garki da kuma taura. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne, jama'ar waɗannan kananan hukumomi ke zargin gwamnatin Jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu kimanin faɗin murabba'in hekta 14,000 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshaƙin mai masana'antu ɗan ƙasar China domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. A makon da ya gabata mun ji korafin wasu mutanen yankin su biyu waɗanda suka bayyana rashin amincewarsu ga wannan shiri na Mr. Lee duk kuwa a sanadiyar hanyar da aka tsara wajen karɓar filayen da gonakin nasu a yau za mu ji daga bakin ƙarin wasu mutanen biyu kafin daga bisani mu nemi mutanen da suka tsara wannan shiri tun farko da kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Jigawa suna Nasir Fil Hashin Gumal
Jafar Ali Korba Latu Gagarawa local government Jigawa City wato abin yadda yake sun zo sun aune waje zan hede suka aune shatta 12,012 tun daga bakin kwangira nan na kudu da mu abin da yake har kwana meɗi gaba ɗaya sun ce mu rike zasu muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da Hausawa da Fulani da dabbobin mu da yara da manya ina zamu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da zamu zauna ba wannan shine daga hankalin duk mutumin da yake karkarar nan to daman gurin ai bai kama da gurin da ake noma rake tunda guri ne yashi gero dawa gyada wake ridi sobo rogo guna kankana shi muke a gurin nan cin mu da hemu kace kam wani abubban da muke huka a shi muke dubbiki idan ya samu in zaka aure da yarka wannan soban ne in zaka yi wa danka aure soban ne in kai kanka zaka aure sobo ne in rahin lafiya ce ta samu wani yaron ka ko gyatiminka ko gyatimarka ko matarka wannan soban ne shi zaka dauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira 5 rage naira 5 aka ce ma kudin ka zane haka zaka cire ka biya in ba mu da wannan ba mu ga yadda zamu yi ba a rayuwa na tamu
wai kaman wannan yanki yanzu a wannan garin da muke sunansa Kora Sabuwa ko
sunansa
Kora Sabuwa yau kaman garuruwa nawa ne wannan awo da aka iba na wajen hekta 12,012 ya shafa
wato nan yamma da kwalta akalla za a samu gari 30 kusan da 5 ya kai da 5 daidai banda kuma tsallaken gaba da kwalta ma abin ya shafe su amma ban san ya adadin mutane garurukan da ya shafa ba a gaba da kwalta fullahi ne da Hausawa a nan yamma da kwalta ne kima wannan bayanin za a samu gari kimanin 35
to yanzu wannan tsari da aka yi haya za ku biyo shi wannan kamfani kamar yadda suka tsara da gwamnati ko kuma a'a sayar masa za ku yi
a'a mu wani abu ba a yi da mu ba tunda a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya muna kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfa karfa ce irin ta wannan gwamnatin Allah ya kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai baka da NC an ce kasa ba ta ka ba ce kuma mun ji kasa ba ta mu ba ce da mu da kasar mallaka waye mallaka gwamnati ne kuma idan ba mu da cin yau ba mu da na gobe wace hanya za dora mu ci biya
to yanzu tashi za ku daga wannan garuruwa wannan 35 da kan bata kenan
to dole in dai gwamnati ta karfafa ta ce ba za ta mana adalci ba karbiya za ta yi to ina ardiwa sai a Allah ya ce ina ardiwa sai a kasar nan tana da yawa dole mu bar gurina dan ba za ka zauna da ranka da lafiyarka ba ka mutu
to yanzu ya kuke so ai
mu abin da muke so so muke duk wanda yake da ruwa da tsaki yake da hanyar da zai taimaka mana dan girman Allah mu musulmi ne a taimake mu mun yi yunkuri na zuwa gurin gwamnati farko he da muka hada mota 6 mutum 61 muka je gurin dan majalisa hi muka zaba muka kai ku kan muka ce lokacin da muke yawon kamfai da ku mun yi alƙawarin cewa ga wani bala'i gwamnatin nan ta baya ta kawo ta furta a gurin nan amma dan Allah dan annabi za mu zabe ku akan yardin in kun ci kuna da kasar nan kuna da yancin ku ki aikin nan ku ce ai hakuri da aikin nan ku ture shi saboda a ceto rayuwar mu suka amsa cewa sun yi alƙawari in dai mun zabe su daga sama har ƙasa za su yi mana wani kokarin ko muka zabe su tun daga sama har ƙasa wannan gwamnati ita jama'a Allah ya kafa ta jama'a ta kafa ta kuma da muka zo kan alƙawari muka ce to ya maganar mu muka zo wajen dan majalisa he ce kawai ku je ku yi roƙon Allah akan wani abu wannan aiki ba mu kaman mafasa in alheri ne Allah tabbata dai in shari ne Allah zai zanye muku abinda muka yi da dan majalisa kenan muka zo muka rubuta takarda a rubuce muka aika ma kantoma shi ma ya kira mu muka zauna da shi shi ma bai nuna mana zai zanye ba hakimi ya kira mu shi ma muka yi wani magana da shi ma ba mu ji lauhin cewa zai zanye wani aiki ba
Suna Dalladi Kora Sabuwa noma hatsi muna noma wake muna noma dawa muna noma soko muna noma ridi
wai baba kaman baka shekara nawa yanzu
eh gaskiya zan kwatanta dai ina ga zan samu kamar kimanin shekara 60
kana da gona anan
ina da gona
me kake noma
ina noma ridi ina noma soko ina noma gero ina noma dawa ina noma wake
wurin da aka ce an auna ya shafi taka gonar
ya shafi tawa ya shafi gona ta har guda biyu
to an ce za a biya diya sannan kuma a sake tsari an baka taka diyar
ba a bani diya ba kuma saboda ni ba na ra'ayin noman rake kawai yasa ba zan karbi diya ba saboda ba na ra'ayi ba na so ka gani wannan gona ka ga ita zan ci da iyalina zan shayar da iyalina ka gani zan shayar da yara irin wa'annan da iyayena da kakanni in biki ya taso da shi zan yi komai da komai na abin arziki in ya taso da shi zan yi in larura ce ta asibiti a wannan noma zan yi ka gani to kaji shi ne dalilin da yasa ba na ƙaunar noma da ke ba na ra'ayi
to yanzu ya ake ciki kina
yanzu muna ciki cikin muna fawwalawa Allah mu dai noman da ke ba ma ra'ayi ba gudu ba ja da baya ba ma so tun kakanninmu aka Allah ya bamu muke noma gadan gado saboda haka shi yasa saboda mu ma ƴaƴayenmu da jikokinmu su gada shine dalilin da yasa muka ce ba mu ra'ayin noman rake ba ma so ba mu gamsu ba indai adalci za a mana gaskiya ba mu gamsu ba tunda an adalci za a mana kaga an ce gaba ɗaya gonakinmu an karbe iyakaci kawai a biya mu diyya ka gari ta bisa he na gona diyya ma an ba ka kuɗi ma ba me zai ma kai ne a gidanka kana da iyali sun kai kusan 50 akalla a kace kullun a batta kullun kana sa abinci rana da dare kana sa kamar kimanin kwano uku kullun to an tahe ka inda kake noma kana neman abinci babu an biya ka diya ta wannan kudi na diya da aka biya ka me zai ma muna nan mun dogara da Allah mu dai gona ba gudu ba ja da baya
kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutane da suka bayyana ƙorafinsu ga filin ciki da gaskiya kenan kan hanyar da aka tsara bi wajen karɓar gonakinsu da filayensu domin miƙa su ga kamfanin Mustali idan har akwai buƙatar sake kawo sauran masu ƙorafin to za mu kawo muku idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki na kamfanin Mustali zai kasance tun farko kafin daga bisani mu ji daga ita kanta gwamnatin jihar Jigawa yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kodi ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya
kanjamau cuta mai cutarwa
kanjamau cuta mai cutarwa
kanjamau cuta mai cutarwa
kanjamau cuta mai cutarwa
masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa
kanjamau cuta mai cutarwa
kin bace kake malan ta shi ka saurare ni har in gidawa
kanjamau cuta mai cutarwa
radio BOA na ta kira domin kowa ya zanto wayewa
kanjamau cuta mai cutarwa
da gangami akan cutar kanjamau a dauki gaje da ma har nawa
kanjamau cuta mai cutarwa
gudun mawa muryar Amurka ta yi dan kanjamau ta zanto kaucewa
kanjamau cuta mai cutarwa
ta yi adalci ta yi alafiya ta yi agaje godan ganewa
kanjamau cuta mai cutarwa
muryar Amurka na janyo hankali cewa zida azan nisantawa
kanjamau cuta mai cutarwa
ciwon da ke kisa babu magani ko gasha maganin sai da cewa sunan shi kanjamau ko ko zida dukkan kuwa jiki ya kakaryawa
kanjamau cuta mai cutarwa
hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan farjawa
kanjamau cuta mai cutarwa
wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azanto aunawa
kanjamau cuta mai cutarwa
ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa
kanjamau cuta mai cutarwa
amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa
kanjamau cuta mai cutarwa
ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa
kanjamau cuta mai cutarwa
idan ka gama wa wani aiki ka ko wani ka zanto konawa
kanjamau cuta mai cutarwa
ka sanya ƴar wuka bakin askar domin cuta ta zanto kaucewa
kanjamau cuta mai cutarwa
ko ko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa
kanjamau cuta mai cutarwa
in ka yi haka kaya ke kanjamau ladan karabi shi zai sakawa
kanjamau cuta mai cutarwa
da in ka yanke mai cutar da jini da kai wa wani zai kamawa
kanjamau cuta mai cutarwa
haka kai ma mai yankan farce kai ma ka kona askar yankewa
kanjamau cuta mai cutarwa
in ka yi haka kaya ke kanjamau ladan karabi shi zai sakawa
kanjamau cuta mai cutarwa.
To yanzu kan ga Mahmud Lalo da labaran duniya a munfa a takeice.
Shugabannin Afirka 30 na taron kwanaki biyu a Mauritania, inda suke mai da hankali kan yaki da cin hanci da rashawa da kuma yadda za a tunkari matsalolin karancin agaji da tsaro da yankin ke fama da su. Yayin buɗe wannan taron koli, mai masaukin baki shugaban Mauritania Muhammad Ould Abdelaziz ya gargadi kan yadda ake samun gazawa a fannin tsaro a yankin a daidai lokacin da ake kashe wasu fararen hula hudu a wani hari da aka kai akan dakarun Faransa da ke sintiri a ƙasar Mali. Shugaban ya kuma yi kiran da a ɗauki ƙwararren matakai wajen kawar da tsauraran hare-haren da ake samu a yankin. Akalla fararen hula hudu ne suka rasa rayukansu a wani hari da ya kaikaici dakarun na Faransa yayin da suke sintiri a Mali a jiya Lahadi, inji ma'aikatar tsaron ƙasar. Mutum 20 ne a cewar ma'aikatar ta tsaro aka tabbatar da cewa sun jikata ciki har da dakarun Faransa 8. Ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin wanda ya faru kwanaki kaɗan bayan da masu tsauran kishin addini suka kai wani samami a hedkwatar dakarun haɗakar ƙasashen Afirka 5 da ke Bamako, inda suka halaka mutum 6. A Somalia ma aƙalla fararen hula 5 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu sama da 10 suka jikata bayan da mayakan Al-Shabaab suka harba makamai a wata unguwar fararen hula da ke Mogadishu, babban birnin ƙasar. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Abdulaziz Ali ya tabbatar wa sashen Somalia na murya Amurka cewa an samu asarar rayuka ne sanadiyar makaman da aka harba. Wani ƙwararre a fannin tsaro a Mogadishin ya faɗa wa murya Amurka cewa makaman igwa da aka cilla guda uku masu nauyin ma'aunin milimita 60 sun faɗa a unguwar fararen hula ne a gundumar wadajir da ke kusa da hedkwatar rundunar dakarun tarayyar Afirka, wacce ke aikin wazar da zaman lafiya a Somalia, wacce kuma ake kira AMISOM a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare hukumar da ke sa ido kan shige da ficen ƙasar mai cike da takaddama, inda ya soki kiran da wasu 'yan adawar jam'iyyar Democrat ke yi na a rushe hukumar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalan Alhaji Arsana Ciaman murnar addu'ar zanen sunan diyar da aka haifa, wadda za a yi a makarantar Malam Mai Akwai Dandi Area Sokoto a bayan gidan marigayi Alhaji Abu Dan Kure a yau dinnan Litinin da ƙarfe 8 na safe. Allah ya raya ta cikin albarka. Mu yanzu madirin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud da ya karanto mana labaran duniya. da CD da ya hada mana sautin da injiniyanmu John Ellison. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai da hantsi.